muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka akan mita 25.31 da kuma 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyo masu zaman kansu, Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad FM da kuma Dalol FM. Sai kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Za kuma iya kama mu ta Alfa Radio dake kuma sai a kasar Ghana. Ana kuma iya kama shirye-shiryen mu da suka gabata ko kuma kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sauraro barkanku da wannan dare na yau Talata 24 ga watan Disambar shekara ta 2019. Yusuf Aliyu Haranda ne tare da Hadiza Kyari da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC kai tsaye muke gabatar muku da shirye-shiryen namu. Bayan labaran duniya za ku ji rahoto na musamman akan kudin bai daya da kasashen Afirka yammacin Afirka ke kokarin ganin sun fara amfani da su. Daga bisani za mu kawo muku sauran rahotanni da muke dauke da su musamman ma ganin cewar gobe ake sa ran bikin Kirsimeti a fadin duniya. Muna da rahoto daga jamhuriyar Niger. Za kuma mu so mu ji ra'ayoyinku wanda muke so mu ji ya kuke gudanar da shirye-shiryen bikin sallar Kirsimeti. Kana kuma muna da wata tsaraba da gwamnatin tarayyar Najeriya ta zo da shi wanda shi ma za mu so ku ba mu ra'ayoyinku. Lambar dai kamar kullun ita ce alamar tarawa 1 202 205 6 55. Amma duka wannan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum. Jami'ai a Afghanistan sun ce ƴan tawayen Taliban sun kai hari a wani sansanin soji da ke arewacin lardin Balk inda suka kashe sojoji Afghanistan akalla 7 baya ga wasu 6 kuma da suka raunata. Yau din nan Talata ma'aikatan tsaron kasar Afghanistan da ke birnin Kabul ta ce wannan harin wanda aka kai da tsakar dare an auna shi ne kan wani sansanin sojin da ke lardin Daulat Abad wanda ke samun kariya daga gamayyar sojojin Afghanistan da jami'ai daga cibiyar leken asiri na tsaron kasa. To sai dai shi kuma hakimin gundumar mai suna Muhammad Yusuf an ce shi cewa yayi sojojin Afghanistan da suka mutu a harin na Taliban sun kai akalla 15. A nasa bangaren kuma mai magana da yawun kungiyar ta Taliban Zabihullah Mujahid cewa yayi mayakan su sun kashe jami'an tsaro Afghanistan 20 so kuma damke wasu guda 3 kafin su kai kace-kace da sansanin so kuma kwato kayan yaki da ke wurin. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta janye jakadar Amurka a Zambia bayan da yayi matukar caccakar wannan kasa ta kudancin Afirka saboda jefa wani dan wadi kurkuku da yayi. Shugaban kasar Zambia din Edgar Lungu ya ce shi fa yanzu baya ma so yayi aiki da wannan jakadan Amurka din mai suna Daniel Foot, don haka sai ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce yanzu aikin shi wannan jakadan ba mai yiwa bane saboda yadda shugaban kasar Zambia ke daukar al'amarin. Har yanzu dai kasar ta Zambia bata ce komai ba game da janye jakada Foot da aka yi. Kasar na samun tallafin miliyoyin daloli daga Amurka a kowace shekara. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Sakataren Janar na Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres na kiran da a tsaigata wuta a yakin da ake yi a arewa maso yammacin Syria inda wani farmakin da sojojin gwamnati suka kai da ya raba dubban mutane da mahallansu a satin da ya gabata. Wani ne magana da yawun Guterres jiya Litinin ya ce shi fa ya firgita da irin wannan gagarumin matakin soji da aka dauka da kuma rahotannin da ke nuna cewa ana ta kai hare-hare kan hanyoyin da aka ware don jigilar farar hula da ke tserewa daga arewa zuwa tudun mun tsira. Gwamnatin Syria so take ta sake kwato lardin Idlib wanda shine wuri daya kawai da ya rage a hannun ƴan tawaye sanadiyar yakin basasa da aka fara tun a shekarar 2011. Mutane miliyan 3 ne ke zaune a Idlib ciki har da wasu da dama da suka kaura zuwa wurin bayan sun tsere ma tashi-tashi hankula a wasu sassan kasar. Kasar China ta yi ganawa ta bai uku da Korea ta Kudu da kuma Japan a yau dinnan talata da zammar gabatar da manufa ta bai daya ta tun ƙara sake dawowa da halin tsokana da Korea ta Arewa ta yi. Premier Li Qiang na China ya marabci shugaban Korea ta Kudu Moon Jae-in da kuma Prime Minister Japan Shinzo Abe a birnin Chengdu da ke kudancin kasar.
Ba gaida Hadiza Kyari da labaran duniya daga nan Washington DC. Daga labaran duniya bari mu shiga taskar rahotanni. Tun bayan wata sanarwa da shugabannin kasashen Afirka ta Yamma suka fitar na cimma matsaya akan fara amfani da wani kudin bai daya da ake kira ECO wanda za a fara amfani da shi nan ba da jimawa ba, wasu na ganin cewar wannan wata sabuwar hanya ce ta kawo bautar da ƴan kasashen Afirka a wannan karni na 21. Sule Mummuni Barma ya muna wannan rahoton.
A ƙarƙashin wannan kuduri da shugaba Watara ya ayyana a yayin taron manema labarai na haɗin gwiwa da Emmanuel Macron na Faransa, ƙasashe takwas na yammacin Afirka renon Faransa mambobin ƙungiyar IOMOA sun yanke shawarar jingine takardar kuɗi ta sefa daga watan Yulin baɗi domin su mu amfani da takardar ECO, wacce ainihi ƙungiyar ECOWAS ce ke jagorantar shirin samar da ita. Matakin da masana tattalin arziki irin su Dr. Soli Abdullahi ke ganin sa tamkar wani zagon ƙasa.
Ita Faransa ita ke yin zagon ƙasa tana hanawa saboda akwai ƙasashe dewa kamar ƙasa 13 cikin ƙasa 17 dukkan su Faransa suke bi, Faransa take sarrafa ta yar tattalin arzikin su. Sai zaman to kenan Faransa in ta bari aka bugu wannan ECO ga yanda ake son a tsara shi to ita ƙaryar ta ƙare. Shi yasa in ta ce to yanzu game da wannan na cewa ba a kauna kudin Faransa ne, ya ne Faransa za ta yi ta hudu mun wata hanya kuma wadda za ta cewa na bar ku amma ina hangen ku.
Wannan sabon tsarin da shugaban na Cote d'Ivoire ke shirin shimfidawa na iya zama barazana ga sha'anin tattalin arzikin nahiyar Afirka baki daya, inji Abdulkadir Isa Usman na kungiyar masu kyamar takardar kudin sefa. Ya ce wannan wani mataki ne da ka iya da baibaye ayyukan fitar da kayan sayarwa daga Afirka zuwa sassan duniya, saboda haka idan matakin canzawa sefa suna ya tabbata tattalin arzikinmu na cikin mugun hadari. A Faransa ne ake sa ran kafa injinan buga takardar kudin na ECO, sannan ita ce za ta kasance uwar daki ga kasashen da ke karkashin wannan tsari, lamarin da yasa kasashen da Burtaniya ta yi wa mulkin mallaka suka fara nisantar da kansu da wannan yunkuri, inji masana.
Yanda Faransa take mallaka arzikinmu don wai an sauya sunan Faransa fa an maida shi ECO, kuma can daga wani waje bangare guda an ce kuma ECO shine zai zama kudin wato kasashe na bai daya na ECOWAS. Kawai haka nan Nigeria da Ghana ba su yarda da wannan, kenan su ba su yarda da karin tattalin arzikin su da kishin kasar su su yarda su zo shiga cikin wannan dirba-dirba ta banza ba yayiwa. Babu wani shugaban daya da dagun nan ma babu, kawai abin da gwadi shugaban kasar Cote d'Ivoire da Macron suna magana ana tadi a kare shi kenan. Kenan wannan ma tana yiwa a ce ya yaudare su ne, ka san yadda harkar diplomasiya take ba su iya fitowa su yi magana su ce gashi-gashi.
Jami'in fafutuka Abdul Alhashi Idi na kungiyar FSCN na kallon wannan tsari a matsayin wata hanyar raba kan kasashen Afirka ta Yamma da nufin cimma wata manufa.
Ka san a Turanci ne ake cewa divise pour mieux régner, shine Faransa ta yi amfani da Watara, kuma a wannan lokacin da ake Watara shine shugaba mai ci na kasashen nan takwas, sai suka yi amfani da matsayin nashi da shi din.
Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaida Sule Mummuni Barma. Duk dai a jamhuriyar ta Niger, mabiya addinin Krista ba a bar sa baya ba don ganin sun gudanar da bukukuwan Kirsimeti a gobe idan Allah ya kai rai. Haruna Mamman Bako ya hada muna wannan rahoton.
kamar ko ina a fadin duniya kristoci na jamhuriyar Niger na shirye-shiryen sallar Kirsimeti a garin birnin Kwanni an dade da shirye-shiryen wannan sallar a cewar Pastor Abubakar Musa shugaban kungiyar kristoci ta garin birnin Kwanni
shirye-shiryen na Kirsimeti ko zance Noel muna fara ma tun sati tun daga tsohon sati da ya fara har zuwa ƙarshen wannan sati banda muke fata shine muna fatan alheri zuwa ga dukkan ƴan uwa ga uwayenmu da kannanmu da kowa wannan Kirsimeti tana nuna muna tuni da haifuwar Annabi Isa wanda Ubangiji Allah ya aika cikin duniya shine muna murna domin wannan haifuwa ta sa muna tuni domin ta abinda muke fata zuwa ga dukkan ƴan uwanmu muna musu fatan alheri kuma bari Ubangiji ya tabbatar alherin sa cikin ƙasa da kuma wannan gari na Kwanni shugabanni duka Ubangiji kuma ya bamu zaman lafiya da kwanciyar hankali
wannan sallar ta Kirsimeti na zuwa ne a daidai lokacin da dukkan mabambanta addinai na jamhuriyar Niger suka hada kanunsu a wuri daya domin addu'o'i wa sojojin wannan kasar da suka rasa rayukansu a ranar 10 ga wannan wata na Disamba a gare Inatas a cewar Madam Maris Pelagi wata Krista da ke shirye-shiryen wannan sallar ta Kirsimeti komai na tafiya cikin tsarin wannan sallar ba tare da wata matsala ba
yanzu dai muna cikin shiri na sallar Christmas amma anan bangare mu nan ko ne gaskiya sallar Christmas lahiya lona don babu wani bambanci na sakane musulmi ne krista kai alaka sosai tunde wani dore-dore da duk abubuwan da zamu yi tare da mata musulmi ne zamu yi komi-komi kenan anan bangare mu ba wata matsala muna roƙo Allah duk saura duniya kuma abubuwa su yi tatayya irin wanda yake tayya nan garin Kwanni sako wanda ya gare mu ga al'umma su yi muna addu'a mu yi shi lahiya mu kare lahiya
Haruna mamman bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
Wagai da Haruna mamman bako a Najeriya kuwa gwamnatin tarayya ce ta bada umarnin bada belin tsohon mai baiwa shugaban kasa shawara Kanar Sambo da Soki ta bada damar a bada belin shi Nasiru Adamu Alhikaya ya hada muna wannan rahoton
Ministan Shari'a na Najeriya Abubakar Malami ya ce ya bada umarni ga rundun tsaron farin kaya DSS ta saki tsohon mai bada shawara kan tsaro Kanar Sambo da Soki da jagoran zanga-zangar juyin juya hali Omoyele Shehore bisa ka'idar beli da kotu ta basu. Abubakar Malami ya sanarwar da ya sanya wa hannu ya ce ya yi bitar tuhumar da ake wa da Soki da Shehore inda ya kai gaba da umarnin bada belin nasu. Ba kamar Shehore da ya yi 'yan watanni a tsare ba tuni da Soki ya cika shekaru hudu cif a hannun jami'an. Malami wanda muka yi ta yunkurin jin karin bayani bayan fitar da sanarwar hakan bai samu ba ya sha bayyana dalilan rike da Soki da hakan ya shafi laifin da ba a saurin saki wanda ake tuhuma
kaje kotu ta bace ka beli akan zargin ayyukan sati kudin makamai aka waye gari bukata bincike ya taso na cewa ai ba magana sati kudin makamai bane da ka sati kudin makamai na asalin je sati kudin makamai nan ka ta uye ainihin sojoji ma'auni game da abin da ya danganci samun makamai ka sa rayuwar su cikin kangi waɗanda ya kamata sojoji su fita su ba kariya ka sa ta su rayuwa cikin kangi a sanadiyar rashin makaman nan ainihin farhu da su rasa rayukan su sojoji su rasa rayukan su bukata ta kama ta abiyi bincike akan abin da ya jisa wata rayuka har ila yau shikenan tunda an caje ka an bashi ka beli akan abin da ya danganci sata ko kuma sama da fadi akan harkokin kuɗi bukata ta kama ta abin cika kan salwantar rayuka sai ka yanke hukuncin cewa za a ainihin shikenan gwamnati ba za ta bincika ba saboda abubuwa ne waɗanda dole ba za ka yanke hukuncin da'a ko rashin da'a ba sai ka dide su a dunkule akan tsari irin na doka ta ta'allaka akan bin bahasin mu'amalolin shari'a har ila yau kuma ta ta'allaka irin dama wadda doka ta bayar
na tuntubi hukumar yaƙi da cin hanci AFCC don jin martaninta kan wannan umarnin kasancewar ita ta gurfanar da Soki da zargin badakalar fiye da dala biliyan biyu jami'in labarun hukumar Wilson Ojeren ya ce ba a hannunsu da Soki yake ba don haka za su jira tukun kafin sanin mataki ko bayanin da za su yi game da Shehore masu shari na alakanta umarnin sake shi kan belin don matsin lamba daga Turai da Amurka ne Nasiru Adamu Alhikaya murar Amurka daga Abuja Najeriya
To a gaida Nasiru Adamu Alhikaya bayan sanar da sakin na Kanar Sambo da Soki tsohon mai baiwa shugaban kasa shawara na tuntufi tsohon gwamnan jihar Sokoto Alhaji Attahiru Dalhatu Bafarawa wanda ya mana karin haske akan sakin na Sambo
Alhamdulillah, 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 babu wannan hasashe da za a yi alli a ce an gode ma Allah. Bayan a ce an gode ma Allah ba abin da mutum zai cewa. Waɗannan abubuwa da suka same shi daga Allah ne. A matsayina ni dai Allah ya kaddaro ya shiga cikin wannan. Ya sa shi cikin daɗi a rayuwar shi ya sa cikin wahala. Alhamdulillah yau shekara shi hudu ya dauki hukunci kuma Allah ya bashi lahiya ba taɓa cewa kai shi asibiti ba. Wannan shine abin da mutum zai ƙara gode ma Allah kuma ya tabbatar shi musulmin gaskiya ne ya ban komai ga Allah. Saboda haka babu wani hasashe ya lemo Allah godiya. Yasa cikin wannan kangi kuma shi shashe cikin wannan kangi.
To yanzu wannan beli da aka bada shi kuna ganin da cewar za ku ci gaba da bibiyar kadin wannan shari'a kenan a kotu?
An bada shi beli da ba an bada shi beli ba an ce an sake shi bane. An bada shi beli dan ya shirya ya kare kai ne daga yadda aka yi mashi. Saboda haka ba wai an ce dan bada shi beli ba an sake shi a'a. Zuma da ake mashi zai zo ya kare kanshi abin da ake tuhuma gare shi.
To waɗannan tuhume-tuhume da ake yi akan shi akwai gaskiya koko dai kawai a gwamnati ce take umfani da damar da take da shi?
To tunda magana na kotu ai sai a je a ga gaskiyar abun in shi na da gaskiya a gani mashi zance kuma sai a gani tunda magana na kotu ba wanda zai yanke hukunci sai kotu da masu kai kara su kai karar abin da ake yi shi kuma ya je ya kare kanshi ga abin da aka zarge shi.
A wannan madafa da kuke yanzu menene kira da kuke da shi ga gwamnatin tarayya dangane da wannan abu da ake bibiyar sa?
Ai kamar yadda ce maka ita gwamnatin tarayya ta gama nata aiki ana tuhuma ta yi ana zargin shi kuma an ba da shi beli ba gwamnatin tarayya ta ke ta sake shi yanzu kuma sun yi tun ubangiji Allah ta sake shi saboda haka yanzu shi shiri da ne ya je kare kanshi ga zargin da aka yi mashi.
To masu sauraro yau mun so mu ba ku dama ko ce muna za mu ba ku dama ku kira ku yi mana bayani akan yadda kuke bikin Kirsimeti sai kuma gashi gwamnatin tarayya ta ba da umarnin sakin sambu da soki shi ma za mu so mu ji ra'ayinku a kai kama mu buɗe layinmu.
Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta sai ku saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari 1-202-205-6555.
To mun samu kiranmu na farko daga jihar Bauchi wake magana.
Sunana Ayuba Garba Imam daga Katin Madaki a jihar Bauchi.
To Mala Ayuba muna jin ka.
To alhamdulillah game da sake sambo da soki lalle za mu ce wannan abu mun yi murna kwarai da gaske kuma muna fata duk wanda kotu ta ba da umarni a sake shi lalle muna so gwamnati ta bi doka ta sake shi wannan shine zai kawo zaman lafiya da kuma haɗin kai. Sai kuma maganar Kirsimeti da za a yi gobe fatan mu shine Allah ya sa su yi lafiya a kuma kare lafiya a duniya ma gabaki daya. Nagode mai magana Ayuba Garba
Mala Ayuba bar mu tafi jihar Naijawa muke da shi kuma
Ibrahim mai wankin hula garin mai gode a Kimba.
To Mala Ibrahim muna jin ka.
To gaskiya alhamdulillah idan kuka ba mu ra'ayi mu bayyana ainihin albarkacin bakin mu game da annashin sake shi da sokin nan.
Eh
to dama mu gaskiya a Najeriya ba mu taba jin an hukunta wani babba inda yana da rayuwar shi duk abin da mutum iya zai yi a Najeriya nan inda aka ce babba ne ba za ka taba jin an hukunta shi ba. Domin saboda ga masu laifuka nan da dama a Najeriya nan kudu da arewa yamma da gabas amma ba ka taba jin an hukunta su. Gashi gaba ɗaya ƙasar ta bi ta lalace kuma sannan ainihin su kiristoci muna musu murna da wannan ranar ke tafi gobe. Allah maimaita mana kowa ranar ce ta su kaɗai mu ma ta mu ce wannan ranar ba wai ta su ci ba shi su kaɗai.
To mun gode Mala Ibrahim ran mu tafi garin gwamna wake magana.
Shadu Bello suka kuma daga nan Kaduna.
To Malam Bello muna jin ka.
To alhamdulillah mun gode ma Allah mun gode maka ta America saboda wannan cikin da suke wallahi matsi ne daga America. Wallahi gaskiya mun gode ma Allah mun gode ma America. Allah ƙari ya gode ce shi ne wa America gaskiya mun gode. Allah taimaka mana wangiji Allah ya sa shi gode sosai da zai ci abuna kuma ya dilita shi saboda zargin nan dan da an dai bata mai suna ne ka.
To mun gode Malam Bello bari mu tafi jihar Nasarawa ke magana.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wake magana.
Kana lafiya kana magana da babawa wagwane na cikin garin gita ta Karo local government na Nasarawa state.
To Malam babawa muna jin ka.
Wato ina so na yi magana akan shi ya yi sambo da soki a gaskiya fi sabilla kowane kasa dama tana da adalci irin wannan to ina kira ga reshi cewa to yayi kokari ya bi doka, saboda a gaskiya gwamnati ta yi adalci kuma ta yi bincike. Duk wani bincike da aka gane da cewa akwai kudaden gwamnati wa'inda ya kamata a ce an yi aiki da su ba a yi ba, to a yi kokari a karbo wa'innan kudade a yi aiki da shi ya kasance talaka yana gani. Kuma ina so na yi addu'a ga Kristawan Najeriya, Allah Ubangiji ya kara haɗa kanmu gaba ki ɗaya mu fa zauna lafiya. Na gode.
To mun gode, bari mu tafi Asaba. Wake magana?
Salamu alaikum, kuna magana da Ibrahim Obajana.
Mala Ibrahim, muna jinka.
Wato gaskiya ra'ayina shi ne a kan sakin Samba da Suki. A matsayinmu mu na talakawa da aka kashe mana al'umma da kuma sojojinmu masu ba mu kariya, gaskiya ba mu amince da sakin shi ba. Don haka muna kira gwamnati a hukunta shi domin ya zama izina ga kowane mai aikata laifi irin nashi.
To mun gode Malam Ibrahim. Bari mu koma jihar Kaduna. Wake magana?
To a da sai shi ba lura da barka da lasariya.
To barka ka dai Malam Murtala.
Sunana Murtala ne, ina kiran ku daga sa Kaduna tarayyar Najeriya.
Muna jin ka.
To a wannan saki na bawan Allah nan mun ji dadi tunda mun dade muna ciye kuwa dama. Tun tuna ma muka ga muke tsira nan a sake shi, duba da yadda muka ga an saki shi wannan dan tara tun nan ne na iPhone din nan. Muka yi ta kira, to akwai sauran wasu bayan Allah da muke ga dama kotu ta ba da cewa a sake su. To muna fata ita gwamnatin tarayya za su ci gaba da daraja a umarnin kotu, kuma su yan ummi kristoci na duniya muna fata za su bikin Kirsimeti lafiya, a musamman masu Julie Gracious, Sheik Grace da sauransu na ma'aikatanku. Muna fata za a tashi lafiya.
To mun gode Malam Murtala. Har yanzu dai muna so ku kira ku ainihin bayyana muna ra'ayoyinku dangane da wannan. To muna da kira daga Katsina. Wace magana daga jihar Katsina?
Kuna tare da Mustapha mai shayi Angwalame da Bakuru jihar Katsina, direban Dangote.
To Malam Mustapha, muna jin ka.
To mu dai kamar yadda muke tunani, yadda kotu ta kwaso da adalci a kasar nan, kamata ya shi ma kanshi shugaban kasa da sauran jama'a shugabanni a yi ma kasa adalci kamar yadda muka gani haka kasa ta ci gaba da sauran abubuwa. Kamar shi ma Malam Ibrahim Azzazzaki, kamar yadda muke gani in shi ma zai biya hawa kan shi kasa ta tafi da haka. Muna fatan Allah ba shugabanninmu adalci kamar yadda muke gani an faro yanzu.
To mun gode.
Allah ya taimaka mana.
To bari mu tafi jihar Gombe. Wake magana a Gombe? Jihar Gombe, kana jin mu? Malam na Gombe.
Kana magana da Alhaji Malam Gari Marke.
To Alhaji Malam, muna jin ka.
Tawara ande yanda kike wannan ba Allah Ubangiji ya Allah, Allah sa dai abubuwan da aka yi dai a sake shi, domin shi ma dan kasa ne. Duk da yayi laifi dai sun da ya kamata dai tun da ya dauki beli an bashi beli dai ya shine dai abin da nake son faɗa kawai shine.
To mun gode. Bari mu tafi jihar Yobe. Wake magana?
Sunana Alhaji Umar mai kadi ya kusko local government Yobe state.
To Alhaji Umar, muna jin ka.
Wato ni ra'ayina a cikin wannan kama dusukin nan, abinda ya kamata a duba duka ɗan Najeriya kowanne ne da wanda ke cewa ɗaure dusuki da wanda ke cewa take shi, a duba fuskar ta kowane fuska. Duk wanda aka ba shi wani bukani a ƙasar nan ya rike, in za a bincike tsakanin sa Allah sai an kama shi da laifi. Saboda haka cewa a ɗaure dusuki, ma cewa a ɗaure dusuki nan ba su yi ma su fi adalci ba. A bincike shi tun da an riga an ba da belin sa, a zo a bincike shi a wajen shari'a. In ya laifi sai a kunta shi, in ba da laifi kuma sai a bashi.
To mun gode Malam na ƙarshe. To ya ka abin da za mu ɗauka kenan. To masu saurare, muna godiya ga duk waɗanda suka samu damar bugowa. Gobe ma rana ce. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a taƙaice.
Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau a jangurin Niger inda ake ci gaba da fafatawa a mako na 10 na wasannin kwallon kafa na Super League na kasar AS Police da Umbrini mai ta shaka shi a hannun Sales Sporting Club ita ma ta mai da dai da nema AS Don ta mai da AS Fan ta soja ta mai an tashi bin krebin da mu ba wanda ci wani banza da banza AS Garda National du Niger ta da Olympic Football Club ita ma ta mai Racing Football Club ta Bokoki da ES Gendarmerie National dukkan su ne mai an yi dibid da huwa in dibi gashi banza da banza Urana ta karbi bakuncin AS Niger ta mai a can Arlet jahar Agadez inda aka tashi banza da banza Adar Tatawa ta shaka shi a gida a hannu AS Sonide ta mai da ci da nema sai Espoir ta Zandar da ta make Jangorzo Football Club ta Maradi a birnin Zandar Stade Lawan Didi da ci biyu da nema waɗannan wasanni na kwallon kafa na Super League ta Jamhuriyar Niger yanzu haka dai club din ES Gendarmerie National shine ke kan gaba da maki 23 sai AS Garde National du Niger tana ta biyu da maki 20 ta uku AS Unité ta mai da maki 20 sai ta hudu AS Douan ta mai da maki 18 Saint Sporting Club ta mai tana matsayin ta biyar da maki 17 maki 17 shi aga AS Fan ta soja ta yamai yayin da AS Police ta yamai tana da maki 15 Olympic Football Club ta Wambrin yamai tana da maki 11 matsayin ta 8 sai Jangorzo ta Maradi tana matsayin ta 9 da maki 10 Irana Football Club ta Arlet jahar Agadez tana ta 10 da maki 10 sai Adar Football Club ta Tawa tana ta 11 da maki 8 maki 8 aga AS Nijilek ta mai a matsayin ta 12 yayin da a can kasa Racing Football Club ta Bukoki tana matsayin ta 13 da maki 8 sai Bundi ita ce Espoir Football Club ta Zandar tana matsayin ta 14 da maki 15 idan muka leka a bangaren hukumar kwallon kafa ta Nahiyar Afrika CAF ta hiddo jadawalin sunayen ƴan wasan da za su samu tukuncin zama jarzatattu a wannan shekara ta 2019 tara da dai sama shine Sadio Mane dan kasar Senegal dake buga ma Liverpool yayin da Mohamed Salah ta Faransa na Liverpool din dan kasar Misira shi ma sunan sa ya bayyana sai na uku su shine Riyad Mahrez dan kasar Algeria wanda ke buga ma club din Man City na kasar Ingila shi dai Mohamed Salah shine yanzu haka ke rike da wannan kambe sai dai a wannan shekar ana tsammanin abin nan da Hausawa ka cewa tsakanin ƴan wasar guda uku ba san mace to ba sai mai ta kare ita ko kungiyar kwallon kafa ta Liverpool ta kasar Ingila ana iya cewa ta daka bajinta a kasar Japan na wasannin kwallon kafa na club na duniya inda a wasan karshe da tayi da Flamengo ta kasar Brazil ta yi nasara ci da nema wanda ya tabbatar da kungiyar ta Liverpool ta kasar Ingila yanzu haka a kasancewa a kululuwar club na duniya a fannin wasannin kwallon kafa Haruna Mamman Bako na birnin kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar Niger
to a gaida Haruna Mamman Bako yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice
Jami'ai a Afghanistan sun ce ƴan tawayen Taliban sun kai hari a wani sansanin soji dake arewacin lardin Balk inda suka kashe sojojin Afghanistan akalla 7 baya ga wasu 6 kuma da suka raunata. Yau din nan Talata ma'aikatar tsaron kasar Afghanistan dake birnin Kabul ta ce wannan harin wanda aka kai da tsakar dare an auna shi ne kan wani sansanin sojin dake lardin Daulat Abad wanda ke samun kariya daga gamayyar sojojin Afghanistan da jami'ai daga cibiyar lekin asiri na tsaron kasa. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta janye jakadan Amurka a Zambia bayan da yayi matukar caccakar wannan kasa ta kudancin Afirka saboda jefa wani dan luwadu kurkuku da ta yi. Shugaban kasar Zambia din Edgar Lungu ya ce shi fa yanzu baya ma so yayi aiki da wannan jakadan Amurka din mai suna Daniel Foote. Don haka sai ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce yanzu aikin shi wannan jakadan ba zai mayu ba saboda yadda shugaban kasar Zambia ke daukar al'amarin.
To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirye-shiryen namu a wannan dare naku sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe za ku ji sauraron abokan aikin mu dauke da wasu shirye-shirye yanzu a madadin aboki aikin tawa da ta tayani gabatar da shirin Hadiza Kyari da kuma wadda ta jagoranci shirin ta kuma bada umarni Julie Lazarus Gresham da injiniyan namu na wannan lokaci Mr. Justin ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia da fatar ku tashi lafiya mu kuma mu ƙara sauni lafiya peace salam